Ashirin mu na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummar su. A yau mun samu zantawa da wata matashiya, Sakina Mustafa Abubakar, ƴan makaranta ƴan mata ta Kabo, wacce ta kirkiri firjin ajiye kayan gwari daga buhun algarara a wani gasan baje kolin fasaha na makarantun sakandare guda 600 da wata kungiya mai White Horse Risk Management ta shirya a garin Kano. Ku biyo mu domin jin yadda Sakina ta tabbatar da basirar ta a aikace.
Eh, na kirkiri local fridge kenan, na samu suna kamar a ce local fridge kenan, saboda na lura cewa duba da yanayi yana cewa masu makananan manoma haka suna fama da kamar aka kai amfanin gona gida, kinga kamar perishable products din su vegetables ma ta saka, kinga ba sa lasting sosai,
ba
wuya sun lalace, ba ma tinga yanzu ake fama da rashin wuta dai haka. To shine na ce to na ga kakannin mu suna amfani da garara juice bag kenan, suna saka goro kuma kinga baya lalacewa dan dadewa ko, to shine na ce to why not I can't I use my own idea in yi amfani da wannan juice bag din, I structure din shi like a fridge kuma ai yawai yanayin freeze haka mai structure into fridge, kinga kuwa ai ba zai yi komai ba, zai iya ajiye kaya. So it is a very low temperature, can store perishable goods without for some few days without getting spoiled. Ya kan dan dade zaka iya akin a cikin local fridge din nan, ya kan iya sati biyu kayan mai kirsi kuma
misali idan aka saka musu alayyahu da su
yawa, eh kamar tumatiri, kinga irin kayan gona ya ka tumatiri,
kayan gwari,
kayan gwa, aiwa kayan lambu ya ka to za su dade, kuna yi kina sprinkle issue with water, kina dan yi fama ruwa ki alish imprint a gurin da yake da inuwa haka ventilated place kenan ko, insha Allah kan kira ta sun dade, amma shin nace to yanzu I am about to engage my own idea ko ba haka ba, in dan yi for in yi creating din wani abu saboda in wani student su ma su gani ko da a ce wata ma tana da niyyar yi, kin ga sai ta mai tunanin kuma wanda ya funawa ko
ya akai kika kikira da me da me kika hada har kika
yi, eh to kin san to local fridge is made from our local available materials in our society, kin ga akwai wood wata kokata ko kenan, hammer goduma kenan da zare irin zan ake dinke guda shi tiri kenan ko, da ni da allura sannan kuma da juice bag din ita kanta garara,
yawa eh da kanki kika aka kika sassara
insha Allah, eh
kika kafa da usa da sauransu ba wanda ya kai
ki, eh to malam lokacin da ne lokacin ina from 3 ne, I see I just come over with it ne saboda a dan gani tun ina from 3 na yi shi, yanzu kuma gashi ina from 5 creating now, ne da deciding kuma sai ne creating din shi yadda ya kamata, kuma Allah ya bani sa'a sai structure kamar fridge ban samu wata matsala ba a lokacin hada shi.
Yanzu idan kika kammala karatu me kike son ki zama nan gaba a rayuwa?
Nan gaba sai ina so kike son, ai ina son gaskiya zuma abubuwa dama, amma ni yanzu ina kammala karatu gaskiya ina son yi engineering haka tunda science nake, in kuma samu engineering ban Allah da ina sa ran in zama doctor.
To bayan wannan fridge inda kike kirkira kina da sha'awar ki kirkiri wani abin da,
eh to na ma kuma yin wani fort in fort ina ga bugun shi bane ba,
of course tukunya cikin tukunya,
of course ni na yi shi,
shi
kuma tukunya cikin tukunya, kinga ita tukunya misali mutane gida suna zuba abin a cikin tukunya ruwa kika kuma yayi sanyi, to ruwa sanyi ne da ruwan yake, sai na ga an cewa ah to yanzu a samu tukunya mana a jikata da yashi a zuba yashi a cikin ta, sai a samu karama a huhu da karkashin ta kenan ko, kin gani aka huhu da karkashin ta ita karama kenan, wanda za a saka tsakiya a ciki kenan, sai a saka tukunya a tsakiyan ta, ita wanda aka huhu da sai a saka a tsakiyan kasan, sai a dan gyaggyara shaka yazo yayi rounding din ita tukunyar ta ciki, to dan kin ga yayi rounding ita tukunyar ta ciki, sai a rinka sprinkle din shi with water, sai a saka kayan miyan abin da ake so a zuba a ciki, in Allah ya yarda zai kai sati bai yi komai ba, ana a aje shaka inuwa haka,
kuma dukin gwada wannan fridge
din insha Allah mun zuba mun zuba tumatiri muka harvest din shi a farm school farm din mu garden din mu muka zuba a ciki, insha Allah sai da sati ba satin ma bai lalace ba, kai mu muka ni na cire shi ne haka, na kai su aka amfana kake tun aka amfani da gaskiya, ina son haɓaka shi saboda nan ga maka dan Allah, in Allah ya sa maka dan Allah ya kara mana ci gaba, yanzu ina so wannan karami ne local fridge ina, kinga since kenan kina da katan babban garden haka zaki iya yin kato kenan ko babban makuwa wanda kake zuba kayan ki kawai kin using kina zuba mai ruwa, kinga ba zai yi komai ba.
To madalla malama Sakina, a mako mai zuwa za mu kawo muku wata daliba da irin tata basirar. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.